Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fatawat Production Kaduna ke gabatar maka da tarihin maulanmu Sahibul Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya gabatar. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Matazu Road Tudun Wada Kaduna, ko kuma a tuntube mu a lambar waya kamar haka: 0803288219, ko kuma 0708883613. A yi sauraro lafiya.
Shikenan Shi'a radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya sake dawowa bayan sallar isha'i, ya same ta tana kuka. Shi'a radiyallahu ta'ala ya ce, yanzu baba, wai wannan abin da yake daminki, na gaya miki ne haka Allah ya halicce ni, dole ne a kini, dole ne a yi min hasada. Na yi miki bayani biki ga musu ba, to in Allah ya yarda, yanzu zan gaya miki wani tarihin da in Allah ya yarda daga yau ba za ki ƙara damuwa ba a kaina. Ta ce, me za ka faɗa? Wane? Shehu radiyallahu ta'ala ya ce, za ki iya tunawa wata rana kina ɗauke da cikina, kin ɗauki abinci za ki kai wa mahaifina a gona, kika yi tuntuɓe da wani dutse, akwai wani ƙaton rami gabanki, za ki faɗa da abincin wani tsoho ya fito biki san daga inda yake, ba ki tare ki biki faɗi ba, ya ɗauke ki tsallakar da ke wannan rami. Bayan kin tafi kin yi nisa, kika waigo kika gan shi a tsaye ya ɗago miki hannu, kika juya kika ci gaba, kika sake waigowa sake ɗago hannu. Na uku da kika waigo, ya ce ki tsaya, da kika tsaya ya ce, kar ki gaya kowa wannan tarihi da ya faru, kuma duk ran da kika faɗa ranan za ki mutu. Duk ran da kika faɗa ranan za ki mutu. Shikenan sai ta ce, sai mamaki, abin ya bata mamaki, ta ce, to yanzu kaga tsaye da shi kawai. Shikenan sai mamaki ta ce, Ibrahim, yanzu waye sanar da kai wannan tarihi? Ya ce, ai baba, ba wannan ba ne zai baki mamaki duk. Ai ba magana waye sanar da ni wannan tarihin ba, wannan tsohon da ya taimake ki ya tsallakar da ke biki faɗi ba, ba wani ba ne ni ne. Radiyallahu anhu ya ce, kuma daga nan kika hau zazzabi mai zafi, tun daga ganin wannan bawan Allah kika dinga ciwo, aka dinga yi miki rubutu biki warkewa, ana ta kawo magunguna iri-iri ana baki biki warkewa. Sai wata rana mahaifina fito daga masallaci bayan la'asar, wani tsoho ya bashi wani magani haka kamar ƙasa gari haka, ya ba ki ranar da kika jika kika shara ne kika yi aiki, bakin tambaye shi ba kika ce wa ya bashi wannan magani mai kyau, kina sha kika ji kamar an cire miki cuta a jikinki, me yace miki? Ba ya gaya miki shi ba wani tsoho bane bai taba ganin shi ba? Tace, kwari haka yace. Yace, to wannan ma ni. To kaga wannan iko ne na Allah tabaraka wataala. Allah yana da iko, in mutum ya ji wannan zai dauka kamar wani bakon abu ne. Shi sha'anin wali, waliyai Allah tabaraka wataala yana ba su ƙarfin tasarrufi cikin mulkin shi da izinin shi. Kuma ba ga hikayar Imam al-Ghazali ba da muka kawo, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi tun ba a haife shi ba. Imam al-Ghazali annabi ya yi Isra'i da Miraji, ya yi tafiyarsa Miraji, suka haɗu da annabi Musa. Annabi Musa yake tambayarsa, ya Rasulullah, kai ne kace ulama ummati ka anbiya wa bani Isra'ila? Annabi yace, kwarai da gaske. Annabi Musa girgiza kai. Annabi yace, yaya? Ko baka yadda ba ne? Ta ya Rasulullah, ai wanda ba ni ba ma ba zai kareta maganar ka, ai kai baka magana da son zuciya, ko me naka daga Allah? sai dai magana ta mun nauyi ne kawai naji zuciyata ta dan yi rawa sai annabi ya ce to bari mu nuna maka abin da zai sa zuciyarka ta nasu Imam al-Ghazali lokacin ba a haifka kan kakan kakansa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya aka dauka dama ayi rayukan duk suna nan ba al-arwahu junudun mujannada ba ka annabi ya ce ba to shikenan wanda Allah ya ga dama sai bashi iko ya fito ya abinda zai kuma duk ran da aka haife shi in zikiri yayi nisa Allah ya yalwata masa cikin fatayi ya gano kamun haife shi ya taba yin wasu ayyuka iri kaza haske ne ai shikenan annabi ya ce da Imam sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa to kaga daya aka tashi Imam al-Ghazali aka sawa Imam al-Ghazali jikin da zai zo da shi wannan duniya aka tabbatar da ruhi aka dauko bargo daga aljanna aka ba Imam al-Ghazali ya yazo ya durkusa ya gaida annabi ya gaida annabi Musa wanda Allah ya ce to kaga daya daga cikin malaman al-umma duk abin da kake ji ilimi ne tambayi wannan sai kalli Imam al-Ghazali yau Imam al-Ghazali tambaya ka san su kansu manya ma ce masu suke hujjatul Islam eh ba shehul Islam ba shi hujjatul Islam ne Abi Hamid al-Ghazali Muhammad bin Muhammad al-Ghazali hujjatul Islam annabi Musa ya mai tambaya din sai ba annabi Musa amsa goma ce wannan tambayar ta ka amsar ta kaza ne nan jiya ta fuska kaza kuma amsar ta kaza ne ta fuska kaza kuma amsar ta kaza ne ta fuska kaza amsar ta kaza ne a zahiri amsar ta kaza ne a badini amsar ta kaza a badinin badini amsar ta kaza ne a badinin badinin badini sai da ya ga masa badini bakwai Imam al-Ghazali ce ka amma Allah Musa ce ka amma dai wannan malami Allah ya zuba maka ilimi amma kuma ka cika azarbabi da yawa kamata yi da ne maka tambaya dai ka bani amsa dai kai shiru wannan duk bayanan da kai ai ai yawa sai an Imam al-Ghazali sai ce ai abin da yasa na baka amsa da yawa kai ma da ubangijin mu yema tambaya haka kamai shi yasa kai ma nema haka yace lokacin da ubangiji ya ce da kai ma tilka yamini ka ya Musa kamata yake ce ya asaya kai shiru sai ka ce atawakkau alaiha wa ahushi biha ala ganani wani ya ji ya ma'arib ukura sai annabi da ya ga abin sai annabi ya taba shaka sai kai kai wannan annabi ne yi mai ladabi kaji to daga nan aka batar da shi ya koma inda yake da aka haife shi jariri da tafin hannun annabi aka haife shi aka fada shi kuma har ya koma ga Allah wannan shedan tafin hannun annabi bai shafe aka fada shi ba to abubuwa da yawa wani ya suna da kowa irin waɗannan yanzu kamar sida mai tsadar aljiya ne yardiyar na shawar kuta da hannu yana jariri ya fara azumi idan watan azumi ya kama a zamanin sida mai tsadar aljiya ne wato yardiyar na hannu ba a wahala kawai zuwa zai wurin sai da ummul khairi mahaifiyarshi a ce sai da yaya jariri ya kama nono idan bai kama ba to azumi wata ya kama in ya kama nono wata bai kama sai da bukatar ina jariri sannan ga waliyin nan da muka kawo hikayarsa mahaifiyar shi sai ta ga tabo a jikin shi ta ce da shi wani a wani kauna an ce Shehu Muhammad Bello ne ta ce Bello ya aka yi har ka ji ciwo ka warke ba san ka ji shi ba sai kiba da amsa ta ce magana nake da kai ka ji ciwo ka warke ga tabo babba ban sani ba sai ce ai baba wannan ciwon da kika gani tun kamun a haife ki na ji shi radiyallahu anhu shi tun kamun a haife ni sai ta fashe da kuka Shehu Usman ya dawo ce yaya ta ce ai Bello ne ya zage ni a ni ban haifi ɗan da zai zagi me yaya kuka yi ta ce ai kaji kaji to kin tambaye shi ne dalili kan nan zaka daure masa gindi ne yaro ya ga mahaifiyar shi irin wannan kace a tambaye shi sai ce to kin ga mun takaice miki bayani da wannan taban da je gani ciwo ya ji a yakin Badar kuma ya ji shi to irin waɗannan abubuwa wali waliyai suna shiga irin wannan ne wali zai iya zama cikin tafakkuri tafakkuri nisa sai ai masa ruwaini yakin Uhud ko yakin Badar sai ya ganshi gashi ya kama kuma gashi a tsakiya ana yi kuma wallahi za a yi da shi zai gani ya kashi ne ko an kashi shi duk zai gani duk ciwon da aka je masa kuma zai tabbata da su wani irin yanayi ne lamari ne na Allah haka Allah ya tsara to saboda haka dan shi Ibrahim ya taimaki mahaifiyarsa tun ba a haife shi wannan ba abun mamaki bane cikin kudrar Allah inna Allah yaf'alu ma yasha to saboda haka wannan shine abinda ya gudana tsakanin to da ta ji wannan shikenan sai hankalinta ya kwanta daga ranar hankalinta bai ƙara tashi akan lamarin shi Ibrahim ba radiyallahu ta'ala anhu to shi magana akan mahaifin shehu Sayyidi Ali Sisar radiyallahu tabaraka ta'ala anhu yayi magana cikin Kashful Ilbas abinda ya ce fa huwa hujjatul islam shi mahaifin shehu shi shi Abdullahi kenan Alhaji Abdullahi yes shi ne hujjar musulunci kuma shi ne ainihin misbahul zalani ko misbahul zalani shi ne ainihin fitilar dufai hani shari'at mai kiyaye martabar shari'a wa mu yi hazi dariƙati kuma shi ne mai raya wannan dariƙa ba da hubuyi alwariha bayan bicewan hasakenta warahi ibn yaniha kuma shi ke ɗauke da ainihin wato shi ne ta da gine-ginanta wa manare hada zankwanta ba da hada ne a sata a bayan rushewar foundation din bayan dalika ta ruguje shi shi Abdullahi ya shi ya tashe ta radiyallahu ta'ala anhu al-qudwatul awrai jagora ne tsantsaini mafi tsantsaini a cikin masu tsantsaini al-akiz bil ahwadi wanda yake riko da abin da ya zama shine mafi kewaye wallahi mari shi Abdullahi bai rike addini riko wato sako-sako ba ya rike shi riko na gaske As-Sumayyi da wanda yake shugaba man jama'a bihi ma tashattata wa tafarraqa al-maula fi akabir rijal hadhihi tariqati sai dai Ali yace shine wanda ya tattaro duk abin da irin raba kuma ya daidaita wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rarraba a cikin mazajan wannan dariqa al-musla wacce take wato kan tafarki wanda yake daidai mai daraja kenan so saboda haka shi Abdullahi shine ya tattaro duk abin da Allah tabaraka wataala ya raba wa mazajen dariqa shi kadai al-Sheikh al-Akbar wal wali al-kabir al-ashhari shehi mafi girma wali babba mafi shahara as-sufi as-sunni sufi mafi sunnan ma'aikin Allah Sheikh na Maulana Alhaji Abdullahi bin Said Muhammad shine shehin mu majalisin lamarin mu Alhaji Abdullahi dan Saidi Muhammad wa hadha al-Sheikh muharrabun jami'il funun wato shine wanda ya tattaro dukkan fannonin ilimai ma bainal furu'i wal usuli abinda ke tsakanin ilimin furu'a da usulu la siya mal kitabi was sunna la siya mal kitabi wal hadis musamman ma ilimin alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad waqaftu ala kitabin hakika na tsayu inji Sayyidi Ali Sisi abusa wani littafi wato abusa wato na karanta wani littafi dai littafi tarjumati wanda shi Ibrahim ya rubuta yaqulu abinda yace annal walida cewa mahaifin nan namu haza wannan da nake bayani eh kad fassara alqur'ana hakika ya fassara alqur'ani lirjali ya fassara mazaje qur'ani ma yunifu alami atmarra abinda yafi mazaje dari ya fassara mu wannan ya fassara mu wannan fiye da tafsiri dari a rayuwar shi wa kada hajji hakika ya wato ya zarci dakin Allah wa zara ya zarci kabarin manzo Allah wajahada ya yaki da takobi fillahi saboda dokaka addinin Allah a hasal mujahadatin mafi kyawun yaki wana ba ulunan na'imin ya farkar da idanuwan masu bacci wa min barakata hadha sayyid aljalil sayyidi ali ya ce yana daga cikin albarka wannan shugaba mai girma atana kullu khairin dukkan alkhairi yazo mana wa fadlin da falala wa sa'atin da arziki fa jazahu Allahu anna khairan inji sayyidi ali radiyallahu ta'ala ya ce Allah ya saka shi Abdullahi da alkhairi wa manaqibu darjojin shi Abdullahi wa quwwatu fi dini wa quwwatihi fi dini da karfin shi Abdullahi cikin addini wa zodihi da kuma gudun duniyarsa wara'i da tsantsaininsa aktar min an ta'adda auto sa ce wato da gudun duniyar sa da tsantsainin sa yace ya fi karfin alissa fa ko a kidaya nafa'anallahu bihi Allah ya amfanar da mu da albarkashi Abdullahi wajani awi da'ina da dukkan masoyan mu annaf alhaqiqi amfani na gaskiya wa fada alaina barakatu Allah tabaraka taala kuraro mana albarkokin shi Abdullahi ya so na fati da numfashin sa ila yaumiddini har zuwa ranar alkiyama sai amin ya rabbal alamin shi shi Abdullahi radiyallahu tabaraka taala yayi wafati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 1340 ne shi Ibrahim ya rubuta masa irin kasidun nan na ta'aziyya marsiya kenan ya rubuta masa ba ɗaya ba ba biyu ba zamu karanta guda ɗaya ciki shi Shehu radiyallahu ta'ala ne yake cewa lokacin da shi Abdullahi ya rasu wannan mahaifin nashi da muka kawo cha asilu dam'a min zikra imani wa aqdir fihi min sardil kalami wasilatu wasilin wa murid wasilin mubinin turqa rushidil lil kirani da fardun jami'un qudubun faridun mashahidu zaka baddal tin nisani fa Abdullahi Sheikhul Asri asli wa ruhi bal muradi bal imani mata mata al-humam li hayy shawalin fi shams as-sinin sawahu yani wa mata al-ilmu mata al-hilmu amri bi maut al-sheikh malja'il al-humani tasallaytu al-humam bi maut khatim an-nubuwati wal wilayati fil anani tabayyana li bi anna al-ard tabki kaza alu as-sama'i mad al-ayani wa abkihi dawaman fa inna al-sheikh kizbun fi azani فأوصيكم وصاتي على شعر اللي يسرد كلكم أثناء الكلام فلم أكو قبل موت الشيخ أدري بكاء الميت مما أو الرجال فهتم أن يقول الكل شعرا وفيك أم باكي أم بدل التمام لقد ظهرت كرامته وفاقت ففرد لا يسانيه مساني فمنها كون هذا الفرد حالا ومرتهلا إلى وقت الهمام ومنها نشر مسك عند نزع وكان الموت مثل أخي المنام وأخبر ذا الإمام بقرب موت وأخبر تربه ترب الإزان أيا ترب الفريد دممت أزمن أيا ترب الفريد دممت أزمن لقوس الأسر مسكي كل زان أيا ترب الفريد دممت بارا وأسرارا تشل بها بنان بروضك أرتجي درك المعالي ألا كفيك فات إذا مران أفاد الله رحمته دواما لهذا القبر من دون انتسان وأورث سركم أبدا بنيكم وأداهم مقامات إذاني صلاة الله يتبعها سلام على خير الأنام مدى الدوان تأم الآل والأصحاب ذرا وتابعهم إلى يوم القيامة شهور رضي الله تبارك وتعالى إن تقرى رد هواي سود التنان وتجاقورنا كما إن تيويت مغانا غنو تكين درجو جنسا شيش عبد الله كين شيني سان دول واندي إسادة الله kuma shine tsanin duk wani muridi mai neman wato saduwa wanda ya sadu shi Abdullahi ne ya sada shi wanda yake neman saduwa kuma ya zo shi Abdullahi zai sada shi sannan shine mai bayyana da ainihin hanyar shari'a ga manyan waliyai yace wallahi ta Allahi shi Abdullahi da kake ji ake magana wato fardi ne kudubi jami'i makadaicin zamanin sa radiyallahu ta'ala anhu yace shi shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu shine shehin zamanin sa shine kuma asali na shine wato mahaifina shine ruhi na shine bukatata shine jagora na yace wato lokacin da shi wannan gurzon sadauki yayi wafati ne cikin watan Shawwal hijiran manzo Allah 1340 radiyallahu ta'ala anhu yace ilimi yayi wafati hakuri ma yayi wafati na rantsi da wanda raina yake karkashin ikon sa lokacin da wannan shehi mafakan nan tawo gurzon sadauki wafati to ilimi yayi wafati hakuri ma ya tafi yace a hakika wato kasa tana bayyana min wato lamarin ya bayyana gare ni cewa ran da shi Abdullahi yayi wafati kasa sai da tayi kuka haka nan wato mala'ikun da suke sammai su ma sai da suke kuka ba wai rana ɗaya ba ma sun dade suna yi sannan nayi kuka ni ma tsawon zamani domin cewa shi wannan walidi nawa shine ainihin bargon da yake cikin kashi nan yace ina muku wasiya ya ku abokaina ya ku yan uwana maabota kasida kowannen ku ya kokari ya shirya kasida ya fadi maganganu masu daraja masu tsada ga wannan shehi domin yi masa ta'aziyya yace kamun wafatin wannan shehi ban san me kuka ba ban iya kukan mutuwa ba amma iko Allah yana wafati ko sai naga ido na yana kwararar da hawaye yace to wajibin ku kuma kowannen ku ya fadi wani abu na waka wanda zai zama amintacci wanda zai zama rubutacce kuma yana kukan zuci ga wannan cikakken wata da ya wafati hakika karama shi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka ta'ala ta bayyana ta cika duniya ta zarta ko ina wannan wali makadaici ne babu wani babba da yake hada ka fada da shi yace yana daga cikin karamomin sa radiyallahu ta'ala lokacin da ya wafati an ji turaren almiski yana tashi amshi aka dinga ji daga ɗakin da yake kuma da yayi wafati ba kowa bane zai ganshi san wafati zaka dauka bacci ki yanayin fuskar yace sannan shi wannan shehi walidin nan namu ya bada labari kamun wafatin sa ya faɗi yanda zai wafati ya faɗi kuma inda za a binne shi radiyallahu anhu sannan shehu yace kai na tsaya bakin kabarin shi Abdullahi ina ga yau shi kabarin dan bai san me yake dauke da shi ba nake cewa kai wannan ƙasa ina gaya maka fa kana dauke da wani irin fardi makadaici a cikin waliyai ka tattaro dinsu irin kasusuwa kasusuwan nan ba na kowa bane gausul asr musyi kullu zani wato kasusuwan gausul zamani mai shayar da duk wani mai jin kishi eh dan walidin sa gausi ne yace to ina roƙon Allah tabaraka wataala da alfarmar yace ya kai wannan kabari ka tattaro wani irin teku na ilimi ka tattaro wani irin teku na asrarai asraran da ainihin ya tsata alƙalami na yana dakusha ba zai iya rubuta ainihin kaɗan daga cikin asraran da wannan bawan Allah ke ɗauke da shi ba ina roƙon Allah da albarkar abin da yake cikin wannan kabari Allah ya riskar da ni madaukakan darajoji a hannun shi Abdullahi radiyallahu ta'ala in ko ba hannun shi Abdullahi zan samu darajoji to shikenan abin da nake nema ya kuce ba zan samu wake saboda shine shehi na murabbi ina roƙon Allah ya kwararo rahmarsa akan wannan kabari a koda yaushe ba wato babu yankewa sannan ina roƙon Allah ya gadar da asirin ku a hannun ƴaƴan ku asirin da shi Abdullahi ya bari Allah ya wanzar wa ƴaƴan shi Abdullahi da shi kuma Allah ya ba su makamai manya manya salatin Allah da aminci ya tabbata ga fiyayyen talikai matukar zamani ta gani alaye da sabbai baki daya da kuma tabi'ansu har zuwa ranar alkiyama to wannan shine martaba da Shehu Ibrahim ya rubuta lokacin da mahaifinsa yi wafati shi mahaifin Shehu Ibrahim shi Abdullahi wato yana son Shehu kwarai kwarai kamar yadda muka faɗi a baya din wanda har shine dalilin da yasa shi dinga yi masa wannan hidima da muka zana a baya har wata rana ma yana ga shi Ibrahim yana ce masa yake ce masa sayati mimba sayati zamanin mimba di wai qulun nasu fi zalika zaman annaka alamu minni walakin la taqbal wala tantafi ila zalika abada yace da sannu wani zamani yana zuwa mutane za su dinga cewa kafi ne ilimi za su dinga fadin maganganu kaga yanda Allah ya bani ilimin nan ko ina ne ake fuskanta to wata ran duniya za ta ce kafi ne ilimi karka kuskura ka saurari mutane wasu ba makiyanka ne ne ma suke su ji me zaka ce wasu kuma yan uwanka ne za su turo su ji me zaka ce saboda karka kuskura ka waiwai wannan har abada ka ci gaba da abubuwan da kake kawai kuma yana daga cikin irin maganganun shi Abdullahi da ke nuna wato madaukakin darajar shi Abdullahi da kuma ma'rifarsa da kuma kashafin da Allah ya masa ka san sunugan wato gidaje ne na manyan manyan waliyai kaga akwai gidajen manyan kadara akwai gidan Sayyidi Shehu Ahmad Bamba akwai gidan Sayyidi Mardal jikokin Shehu Umar Lukuti akwai gidan Tayin Sayyidi Marawa jikokin Shehu Tiyani Sayyidi Muhammad Habib sannan akwai gidan Sayyidi Malik Si akwai manyan manyan gidaje waɗanda sun yi zamani da mahaifin Shehu Rai kuma ba su san shi ba sun san babba ne amma su ma suna gani su ma manya ne to yana daga irin kashafin da Allah ya yi shi Abdullahi radiyallahu ta'ala ne wata rana yake ga musu yake cewa inni idza makastu ba'da mauti fi turabi bi sab'i sanawatin sai ya almu ahlus sin gala man ana wa man hum ni din nan da kuke gani ana cewa wane ne yari ni wane ne an rasa dai menene gaskiya to idan har aka ce yau na kasance a cikin kasa nayi wafati an binne ni a kasa din ran da aka ce na shekara 7 to fa malaman Senegal da waliyan Senegal za su san waye su waye ni din ran da aka ce na shekara 7 a kabari na to ran nan ne za a gane ni to ka samu da faru shekara 7 a kabari shi Ibrahim ya bayyana Bible fidelity to kaga in kana jin kai wani ne sai to wannan shekara da ya wadi shine shekara bayyana faila dan faila ta bayyana 1929 shi Ibrahim shekara 29 ya da kike ji ya ga duniya wannan kalmomin shekarar sa 30 ya fara kusawa duniya shekara 29 ya fara gayawa dan uwan ko shi waye sai zamu zo wannan bayani dake dake insha Allah to saboda haka wannan shine abin da ya gudana tsakanin su da mahaifinsa ita ko mahaifiyarsa ita ma ya kamata mu duba karanta kamar yadda Sayyidi Ali ya faɗi Sayyidi Ali ya ce wa amma ummuhu amma kaga ita mahaifiyarsa radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fa hiya durratu liyatimati sanina ita ce ainihin wato menene yake cewa ita ce ainihin azrfan nan marayniya as-sanina mai daraja wal jawharatu nafisa ita ce zinariya mai tsada as-saliha managarciya an-nasikatu sadika wacce ta yi riko da addinin Allah kuma ta yi gaskiya cikin bin Allah din ka san gaskiya cikin bin Allah wurin waliyyi ifradul jahatu ilallah da waya ce wani ne ya zama ga ƙarya ko a su makarci wurin su wanda bai bin Allah ayo su bai ba su shi ne makarci a wurin su wanda yake ba Allah amma wanda ya ba Allah to shine sadiki ma duk gaskiya kan ka ba Allah ba makarici ne kai a wurin su bai duk ƙaryar da mutane za su zarge ka da ita in ka fuskanci Allah a wurin su bai kai ne sadiki su Allah kawai saboda Allah shine alhaqu in ka ba Allah kai ne mai gaskiya to so da ka ita mahaifin shi Ibrahim Sayyidi Ali Sisi radiyallahu ta'ala ne yace ita ce annasikatu sadiqatul fadila eh mana mai riko da addinin Allah tabaraka ta'ala ne gaskiya fifitacciya annajibatul waqi wata bi hukukin rububiyya eh ita ce ainihin wato fifitacciya mai daraja tsayayya wata ta tsayu da haƙƙoƙin ubangiji tabaraka ta'ala fil hali wal maqali halinta da zancen ayyukanta da motsinta da maganganunta duk cikin ba wahalar Allah hakki za ta tsira ta saniya ma'abociyar ɗabi'u manya manya wal ma'asir saniya ma'abociyar darajoji madaukaka wal a'malu salih ma'abociyar ayyuka managarta wal af'al mardiya ma'abociyar ayyuka ababan yadda al mashkura aban godiya zatul barakatul gazira ma'abociyar zati mai tarin albarka mai yawa wala alwaru sadiya da hasa ke bayyanannu a rana su ka tattalki ne ita ma yake shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu kafafuwan ta sun kafu cikin halar Allah ta wato rana su ka tattalki ne tabbatacciyar wato mai tabbatacciyar diga digai cikin bin Allah wala yaqini da yaqini wal aqilatu bil habl al matin wacce ta riko da igiyar Allah mai karfi maulatuna Aisha bintu Sayyid Ibrahim Khalil ita ce Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha gar Sayyid Ibrahim sunan mahaifin kakan shi Ibrahim kin mahaifin Sayyida Aisha kamar inda kuka wadi babban wali ne maftuhi babba wayar radiyallahu anha Sayyidi Ali ce kaga mahaifin shi Ibrahim Allah ya kare da gare ta mujja ala Allah ta yadi walidi hadha shaykh tirran da Allah tabaraka ta'ala ya sanya ta karkashin hannun wannan shehi shi Ibrahim ila halum majarra harran da Allah tabaraka wataala ya dauki ran shi Abdullahi ya koma ga Allah ma zalat bu niyatun bir lahu bata gushi ba tana mai neman wato mai taimakawa mai agazawa da neman yadda shi shi Abdullahi mujtahidatun bil burur lahu mai tsananin kokari cikin biyayya gare shi walam yaf'al qaddu ma yaghdibuhu ma yaghdibuhu walam taf'al bata taba aika walam taf'al qaddu ma yaghdibuhu bata taba aikata abinda zai bata wa baban shi Ibrahim rai ba ko da so daya tun ran da aka yi aure au ya su au ko kuma abinda zai sa ran shi baci au ma yugayiru khadiru ko kuma abinda zai sa tunanin su jirkita au khadirul ijwan au khawadirul ijwan ko kuma tunanin yan uwa kaman muridai masu shigowa gida bata taba yin abinda ran wani zai baci ba wal jirani da makwabta wa ma rafa'a sauta bata taba daga sautin ta hoka sauti sama da sautin baban shi Ibrahim wa kanat taf'alu ma'ahu kullal jamil ta kasance tana aikata kowane abu kyakkyawa ga mahaifinsa wa tas'ahi kullu ma yardi tana yin dawainiya cikin duk abin da zai janyo mata yaddar baban shi Ibrahim mijinta kenan wa lam tukhalibu fi shay'in bata taba sabawa shi Abdullahi cikin wani abu ba wa lam tukhalibu fi shay'in ma aslan bata taba saba masa cikin wani abu ba ko ya yake asali wa mata ashara ila dukkan da shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ya mata ishara im ta salat sai ta yi mata aikata abin da aka ce mata wa lam tazalma ajiratuha hakaza mu'amalar ta da baban shi Ibrahim mijinta shi Abdullahi bai bata gushe ba haka ta dinga mu'amala da shi hatta ta kala huwa har sai da ya intiqali shi kan zamina hazi dari ila al-maqarr al-asna tun daga wannan duniya zuwa matabbaci ne mai sarki al-kiyama kenan gidan zama na gaskiya radiyan anha yana mai yadda da ita shakiran lisaya yana mai godiya ga dawainiyar ta wa qad shahida al-hadi zalika al-hasat wal amma ba ni kare na faɗi wannan ba inji sai di ali sai yace kai hasawa da ammawa duk sun yabe ta wal ahbab wal adai a gani da makiya da makiya duk sun yabe ta sai di ali sai wa hiya al-ana fi qayd al-hayati a yanzu haka da nake rubuta wannan tarihi tana da rai radiyallahu ta'ala anha a yace a matsaran mazi bakaya Allah ya biyar da mu dadi da wanzuwar ta amin yace wa kada akhbarani man asiqu bi kalami hakika wanda na amince da maganganun sa ya bani labari wa huwa sayyid al-aqrar shine shugaban nan mai girma mai daraja mai haske wal allamat al-arif billahi al-aqrar wato malamin nan mai tsananin sani ko masanin Allah mafi girma sayyidi wa anisi shugabana abokin firata ibn al-shaykh al-haji abdullahi abubakar dan shi Abdullahi kani shi Ibrahim Abubakar wato shi wasirin baki shine abokin firar shi sai da Ali a gani shi shugaba na abokin firata ya bani labari da annal walida cewa wannan mahaifiyar tamu inji shi wasirin baki ga sai da Ali yace kaga wannan mahaifiyar tamu haji wannan akhbaratu ta bashi labari inji shi wasirin baki ta bani labari bu shafa hatanni da ita da annah cewa ita fi awwal shahri farkon wata min hamli hadha shah farkon watan da dauki cikin shi Ibrahim ra'at fi manami haka anna waqi watun ala shay ta gani cikin baccin ta kamar an tsere ta kan wani abu wata ta hadib karkashin ta akwai rijiya fa iza al-qamaru qadin shakka sai ta ga wata ya tsage biyu min jahatil mashriqi daga bangaren gabas wata kada aliya ya fado mata wa khafat ala nafsiha sai ta ji tsoro wa faza'at tafrijata jiddan kware li ajli zalika saboda wannan wa fi zalika tilka al-layla safiyar wannan dare hadal li walidi hadha ash-shaykh sai ta tahurun mai hun shi wannan shi shi Abdullahi yake wa qassat alayhi al-khabar sai ta bashi labarin abin da ya faru faza jaraha alu sai mazaini yace shu karki ta ki faki karki kara ga mu ki boye wannan lamari fa kana laifi da ita da i zalika yace da i zalika ki kyale wannan labari ki shiru faskuti alu ki kama bakin ki daga furta wannan magana waktu ni ki boye shi wala tuqadi bi ahadan fi zalika ba'du kar ki kara ba wani dai labari bayan ni wa kad akhbaratu shukrun bai ce hakika ta kara bashi labari aidan kuma da annah cewa ita lamma waladatu lokacin da ta haifi shi Ibrahim na da halwalid mahaifinsa ya kira ta fa kana lafi da ita halaki raja'un fi ibniki kina da wani buri da kike da shi akan wannan dan naki haza wannan kal sai ta ce fa qultu sai na ce na'am kwarai ina da shi fa kana lafi ce da ita kuma rajautu me kike guri fi a cikin wannan dan naki da kike so ya zama kal sai ta ce arjubi da khaira ina roƙon Allah ya sanya alheri cikin shi wa'annahu wa'an yakuna najiban ina roƙon Allah ya sa ya zama zababban bawa managarci mai daraja wa fadilan fifi tace wa barran mai tsananin biyayya ga Allah mai tsananin biyayya ga iyayensa kuma insha Allah in Allah ya kare la sai shi Abdullahi ya ce da ita fa kare la alwalid sai shi shi Abdullahi ya ce da ita na'am haka yake wa ana azamtu ala zalik nima ne azama akan wannan abin da kike faɗi ina gurin haka wa alimun bi kuma ni ba guri ba kawai ba wai zato bane na tabbata haka zai in tawalla Allah umru in dai Allah ya wato ya bashi tsawon rai kuma ta ana yi bakai kuma Allah ya ji yadda mu dadi da wanzuwa wa kad akhbarani man asik bi kalami hakika wannan na amincewa zancen sa ya ƙara bani labari bi annahu cewa shi sami'a yaji min fanni walida hadha shaykh daga bakin mahaifin wannan shehi shi shi Abdullahi kanshi shi sai da aliyati na ƙara jin wani amintacci wanda ba a kare ta maganganun irin su ya gaya mu yace yaji da bakin shi Abdullahi mahaifin shi Ibrahim yaji shi da kunnan shi yace mu shafa hata shi da shi yaje yana fadi ya kula yana cewa fi hazil walida yana fadi a cikin haƙƙin mahaifin shi Ibrahim bi annahu cewa shi la budda talidu man yarsuhu sai yace ai babu makawa wannan aishan nan da ya gani babu makawa ita za ta haifi wanda zai gaje ni wannan ita za ta haifi wanda zai gaje ni saboda dama ai tun farko mun fadi annabi ya gaya masa a gani to amma wali yayin suna da boye a tsiri ba zai yiwu ya fito ya dinga hudi ai an ce da ni kaza sai dai sai abuwa dai yanda kuka zo sai ta atafa sai ai ina zaton kaza amma dama shi yana da kini yace to babu makawa wannan ita ce za ta haishi wanda zai gaje ni abin da yake an gani ko yace wirasatan kamilatan gado cikakke tammatan cikakken gado wa illa falayim kiru zalika li adin ba'd in ba ita ba babu yanda za a yi wata mata ba ita ba ta iya haifan wanda zai gaje li annan nisa'il lati salabna laysa fihinna man hiya abdal minha dan matan da na aura kamin ita babu wacce ta zama ta fi ta daraja babu wacce take da daraja wurin Allah kamar ta wa amma manaqiya amma kaga darajojinta wa fadailiha da fadlan da Allah tabaraka ta raya mata wa bururiha da biyayyata ga Allah wa ihsaniya da kyautatawa ta wa wasu hulqiya da kyakkyawar dabi'arta kyawawan dabi'unta ba kulli mahlukin lillahi ta'ala yanda take zama da kowane abin halitta dan Allah tabaraka ta'ala fa kalimatun ilahiyyah sai dai ne sai kai wannan dabi'u kalmomi ne na Allah ko kuwa san kalmomin Allah la tabadu ba sa karewa wala da yi biya wujuhil auraki ainihin fuskokin takaddu ba za su iya kawo dabi'un mahaifin Ibrahim ba dulal abadi matakan zamani har abada wa hadha alladhi qarrana huwa ma sama bihi alwaqtu wannan abin da gamar rubuta maka shine abin da lokaci ya mana rangume mu kawo maka to so shabe Ibrahim bambaran ka shabe Ibrahim bambaran ka a farko na yi kiran ilahu wanda bai da uwa da uba da kaka Allah kai tsira ga dan Amina awwala akhira annabinka kai tsiran ka ga Ali wadanda ba su da dauda tsarkaka ka tasa asahabun mujahide wadanda ke daga tuta ba ta sauka ina gore wa ubangiji ilawi ya mana baiwa ba iyaka shi ya halicci sarakunan mu dukkan masu sarauta ya talaka yayi fokarawi da masu tare dukiya su aje su fitar da zaka ya yi ulama usi samu sanaran mu gane halal da karahiyar ka a ga ashiya wuce gyara zuciya su samu musanka muna kiran ka ce ga ashiya wuce gyara zuciya su samu musanka muna kiran ka
kiyaye ibadan lahi zake rijikin da ya ba mu muke wazaka kiyaye ibadan lahi zake rijikin da ya ba mu muke wazaka ashi zikirin Allah da shi gudu ke na tsuwara mama ta sauka wallahi shi zikirin Allah da shi kulubi ke na tsuwara mama ta sauka kai akwai wasu yanzu na zalin wiki rai da man zikiri zikira jan hauka idan zikiri haukar sana da jinni in yan ayi mana kar ya sauka malai idan zikiri haukar sana da jinni in yan ayi mana kar ya sauka kai dan mai zubai zakire kuna wurin ku ta ku ta yana hauka la 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 Allah 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 la ilaha illa Allah Allah Allah
Allah la ilaha illa Allah
Allah Tabe barayun bambaranka
To ya kamata yanzu kuma mu shiga magana kan bayyana faila zamu kafa mun zamu magana yanzu akan magana shehu yan da wadanda suka yi zatan failar ta bayyana kansu kamar shehu fati suka gane ba su bane to sannan kuma mu zo mu magana akan ayoyin qur'ani da suka yi magana akan failar da hadisan annabi har kuma mu shiga dai abin da to a wato shi sha'anin faila hakika zance ya ji bayan juna maganganu iri daban-daban an yi ta yi tsakanin sabon shautiyan radiyallahu ta'ala an yi ta yin maganganu kuma maganganu suna ta yawo cikin littattafan masu talibi cikin ɗariƙar tijjaniya menene yake yawo cewa shautiyan radiyallahu ta'ala ya ce ta fi faizatun ala ashabi hatta da kullun nazari dariqatina ko fi dariqina afwajan afwajan ta fi hadhihi faidatu wal nazari ga jama'a ya kunu na alai min diki wa shidda shau tijani yace faila za ta zo a hannun sahabbaina har mutane su ta shiga dariqan mu jama'a jama'a tawaga tawaga wannan faila za ta zo ta rufi mutane cikin wato za ta zo ta samu mutane cikin gayar kunci da tsanani to sai ta bubi su shi sai ce zamani dalkul waji gairu mukaddare ishara wato ma'ana nuna cewa shi mai faila shine zai zo ba halitta yanci kowa ya gane yanci ya gane abin da ya bautar da shi shedan da nafsu da hawa da duniya sun bautar da kai ga ubangijin da ya ce to ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun baka sani ba to shi wannan sai mai shine zai zo kwance kowa daga dabaibayin iblis daga dabaibayin duniya daga dabaibayin hawa daga dabaibayin nafsu ya mika wa Allah to wannan bayan da shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo cikin ifadatul ahmadiyya har shi mai ifadatul ahmadiyya radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wai abin da shehu tijani ke nufi da wannan faila wato fatahi zai yawaita a hannun sahabbansa to amma ana nuna cewa maganar shehu tijani nan yana nuna cewa zamanin fa ba yanzu bane zamani yana da nisa nan gaba waɗanda suke cewa su ne masu failan nan kusa-kusa-kusa a ba su bane abin da shehu tijani nuna magana tana da ɗan wato nisa ƙwarai to a kuma shehu tijani radiyallahu ta'ala ya yi magana in ji shi shi mai fada yake cewa shoti jani yayi magana cikin risalatul risalatul fadli wal imtinani littafin sayyidi ali al-harazmi karamin littafi ne yana da kyau a ce mutane sun neme shi saboda zaka ga adabu kwarai tsakanin shehi da muridi tsakanin muridi da shehi akwai abubuwa kwarai a cikin sa mutane ana ce da shi risalatul fadli wal imtinani sayyidi ali al-harazmi rubuta bai da girma abin da Shehu Tijjani ce a cikin littafi ya ce inna mimma baminu in ji shi sai da Allah ya ce inna mimma baminu hu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yafta madaduhu fi muridi ila qiyamis sa'a yana daga abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lamince Shehu Tijjani madadin Shehu Tijjani zai wanzu har alkiyama ta tashi kamun bayyana Shehu Tijjani zaka samu wali zai zo zama shine khalifan Allah gausi shine khalifan manzon Allah zai zo ya tarbiyyanci mutane komai komai da yayi wafati sai tarbiyya sai ta kubce daga da'irar shi sai ta fada wani wuri kuma daban to an yi haka ba dai ba biyu ba an ba inda ko za ka ga yana da dariƙa ko kuma yana wata dariƙa shine khalifan Allah a zamanin to da zarin yau wafati kuma sai madadi ya koma can wani gida daban wani da'ira to amma shi wuce jani annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamince masa ya ce masa tun daga kai madadi da yake zuwa daga gare mu ba zai ƙara koma wani wuri ba zai wanzu cikin albajiranka su ne za su dinga to wannan yana daga ishara faida wannan yana daga ishara babu yanda za ka ƙara samu wani a ce maka wannan shine gausi ko wani a ce kuma ba cikin almajiran shi Ibrahim ne wannan lamuni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dabara shi wuce jani bane ko ba dabara shi Ibrahim haka Allah ya tsara kawai to zo da haka shine shi me ifada yake to sannan a kuma yace ita wannan faila wacce shi wuce jani radiyallahu ta'ala anhu yayi magana akan ta hakika manyan sahabbai shi wuce jani da khalifofinsa da magadan asiransa bayan sun yi ta maganganu akan ta wasu ma da yawan sun yi da'awar cewa failan nan su ne masu ita sun yi maganganu masu yawa kwarai da gaske amma ikon Allah sai aka samu tangarda kuma a cikin maganganun su abinda za su faɗi kuma sai a ga daga baya kuma sai ka ga abin ya zo ya saba da yanda suka faɗi yanzu sai ga ba su bane kai ƙarshe ma dai har Shehu Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu shi ma kanshi Shehu Umar al-Futi radiyallahu ta'ala anhu yayi da abu faida ne wannan kuwa abin da ya janyo tambayar sa aka shi ma za ta shehu tijjani ya ce satati faidatu kaza 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 yaya ita wannan failar take akar wa kallahu tunda shi Shehu Umar al-Futi qurbi ne babba ana ce da shi al-qutbul jalil al-qutbul jalil Umar bin Sa'id al-Futi radiyallahu ta'ala anhu agani ko o ce hawari tariqa tijjaniya to shi wannan girman sai dan yi har akai masa wannan ta ya ce akar kan nawo yaya ita wannan waina da shi tijjani wadi ta zo ko ko za ta zo ne nan gaba ko ko yaya abin yake budan baki da sai ce wa ammal faidatu fa arju min Allah ilaikum an yakuna al-murad biha al-abd al-faqir wal imam al-fadili yace wannan failar da kuke magana wannan failar da kuke magana ina roƙon Allah ina guri daga Allah ya zuwa gare ku ya zama abin nufin Shehu Tijjani da wannan failar ni ne wannan bawa an gane ko hamilin ismi kenan halal abdu ni ne wato wannan bawa wanda yake dauke da ismi an gane al-fakir wanda bai da kowa bai da komai sai Allah wal imam al-fadimi wanda shine shugaban waliye kaf wanda suke karkashin tarbiyyar sai da Fatimatu Zahra ko kuma waɗanda suke wato ko kuma wannan limami wanda yake sharifi jikan sai da Fatimu shi yanda kai yayi daidai da yin sharifi ne jikan Allah ne ko kuma tunda ita ce farkon gausiya a duniya to kada ya wadi duk gausi fadimi sunan shi karkashin ta yake ita ce farko bayan wafatin annabi ita ce ta ɗauki gausiya to saboda haka Shehu Umar al-Futi radiyallahu ta'ala ya faɗi wannan magana amma ikon Allah ba ai muwafaka ba a hada kan wannan maganar da yi ba kaga ya kamata tun da ya faɗi wannan a ce ai an samu manya duk sun tabbata ko to ba a samu haka ba sai ya zama maganganun sa ba su ba a tsaya a kai ba har ma Ibn Arabi sai ne bubuya wannan mai goran faida yake ga mana din duba cikin kashiful ilbas ka waraka ko kori mahu da littafi kamar bubuya to shine bubuya din yana da cikin kalibobin shauti jani ba zamanin sa yake ba bayan shofar lufuci mai shi yake fadi da yaga wannan magana abin da yace yace to ai in haka ne mun ga manya manyan sabban shauti ya radiya Allah ta'ala waɗanda muka riska a zamanin mu sun yi sabani cikin wannan magana wasu sun ce ta faila ta zo wasu kuma sun ce faila ba ta zo ba kai bar ma ka ji ma ma magana shi Umar al-Huti ne ma wani tsayi akan ta to ai ma waɗanda ma suka fi damuwa cewa faila ta zo ba shi Umar al-Huti suke cewa cewa suke faila ta zo ita ce wacce ta bayyana a shinjida a hannun Sayyidi Muhammad al-Hafiz al-Alawi al-Murtani kaga akwai sabani san an ci shi Umar al-Huti nan kuma gashi ana ta sabani waɗanda ma su wasu ce a ta bayyana wasu ce bata bayyana ba waɗanda suka fi dagewa akan cewa faila ta bayyana su ko ne hukun su lika ta gidan shi Umar al-Huti sai su ce a ta bayyana ne a shinjida a hannun Sayyidi Muhammad al-Hafiz al-Alawi al-Murtani radiyallahu ta'ala anhu kakan Sheikh Ali wasu kuma sai su ce a ba ita bace faila bata bayyana ba dan Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu abin da yace Sheikh Tijani yace yadkhulun nas fi tariqatina afwajan wa lam yakhuss baladan wa la ikliban Sheikh Tijani ai cewa mutane su dinga shiga tariqan mu tawaga tawaga bai ce a ƙasa kaza ko gari kaza ba wasu kuma ka fi tsaya yana fita shinjida a Sheikh Tijani bai ce ga garin ba shi ke da faida kawai sai ta bayyana a shinjida shi Sheikh Tijani cewa ai za a rika shiga tariqan mu afwajan afwajan bai ke banci wata ƙasa bai ke banci wani gari ba to haka dai aka yi ta maganganu karshe dai wasu ce kai da sauran lokaci to amma Ibn Arabi sai ya ce kai abin da ya kamata mu hankalto a kan shi mu lura daga cikin abin da labari ya isar mana daga Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu ita wannan faila in muka lura da maganar da Sheikh Tijani inda Ibn Arabi sai ya ce to za mu lura har yanzu bata zo ba ka gani ya ce za mu lura har yanzu wannan faila bata zo ba ya ce abin da zai faru ita wannan afko wannan faila za ta afku ne yayin bayyanar Imamul Muntazar Mahdi lokacin da ɗariƙu baki ɗaya za su zama ɗariƙa ɗaya sai ya ce to wallahu a'lam amma dai ni ban sani ba Allah shi ne masani dan shi wannan Ibn Arabi sa'in babba ne kware har ta kai ma mazajin ɗariƙa za su yi masa wasiƙa suna rubuta masa da hadratul qudwi al-kabiri sai soki ya ni hadi mai shi wuce jani ni ba kudi biyu bane zan matsa sai ke wasu lu zan yin ci to kamar wani ai wani ba zai kariya ba wani dai ka san biwa sai kuma ya ce kai ya ce ai wasu lu zan ne irin na waje bai yadda a kira shi wani amma ba fani shi ne Khalifa shi wuce jani a zaman babba ne ya wuce duk inda tunani yake to shi ne ya faɗi wannan kaga ya bashi Ibrahim kujerar shi to Shehu radiyallahu ta'ala anhu shi kuma akan shi bilbas yace to ai in haka ne kadda halan nasu yi duk dariqati afwad to yanzu kan mutane ba sun shiga dariqa tawaga tawaga wala anda nusku tuki wata kila shafi wa dariqu da il arbi sa'i ya maimaita anan abinda zai bawo ba wai dariqu bane yanzu wani zai ce to ai an ce dariqu za su shafi idan abin ya yanzu ga qadiriyya ga rusiya ga shazaliya ga kaza ga kaza shi ya ce ai wala Allah nusku turki zalan yabka wahidatin minha man yaslu li tarbiyat yace abinda ake nufi ya Allah shafe wa dariqun ba wai a daina jin su zan su bane idan aka ci yau babu wani mutum daya a cikin dariqun da ya inganta tarbiyar ruhi ni ka muridi ce da shi a anta rabbuka to shi ne kawai to kuma gashi sai dai su dariqun dariqun tabarruki Allah saka musu da alheri to to da ka shi ne abin nufi shi yake wa ƙarshe shi da hakika an gani shi hasa zamani a wannan zamani minar diki kuncin da Sheikh Tijani faɗi gashi a zamanin mu kuncin yake
وشده الثاني ما لم يشاهد كثير من الكبار الذين ادركناهم fiye da kai mun ga tsanani mun ga kuncin da manya-manyan waliyan da muka rasuka ba su ga irin wannan kuncin ba wallazi waqa min kazatul fati kuma abin da ya faru na daga yawan fatahi fi ashabi sheikh a cikin sabon shehu Tijani wal ma'rifatu billahi da kuma abin da ya faru na sanin Allah a wannan zamanin namu wal istigraqi fillahi da kuma nutsewa a cikin Allah bi rabbi kulli ma sai da duwa da watsar da duk abin da ba Allah ba ma waqafi tariqatina qaddu fima a alamu mun zuburuja ila yawmi hadha irin istiraki kaga yawo yayi fana cikin Allah kaga mata ta kare cikin Allah ba ta tunanin wani abu ba Allah ba kaga fatahi malam kaga wani fatahi kamar ya fashe saboda zauki cewa yace ba a taba mu taba ganin wannan ba ba mu taba ganin wannan ya abu a cikin dariqan mu ba shekaru masu yawa tun daga bayyana faila har zuwa yau sai a wannan zamanin nan shoyi shi wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim sannan a shoyi yana fadi ke cewa wa qadidda ahli nafsi al-arim billahi sayyidi muhammad al-hafiz bin al-khair al-alawi fi nazani kai shi shi Imam al-Hafiz din da ake magana shi ma din yayi da awan faida da kansa yayi da awan faida a cikin wasu baitika da yayi wa ashara ila ba'd awsaj faida wa dalabaha yi nuni zuwa ga sifofin da fa'ilar kuma yana mu faida fa kana ga abin da yace yace hab annani ana alladhi qad zahar min al-ula amruhum qad ishtahar wa sa'ibu al-faidati akhiru az-zaman wa fa'iqu ar-rijali fi ilmi al-qur'an wa afradani fi 30 sana wa aykadal quluba bi min as-sina abinda sai Imam al-Hafiz yace yace ka kaddara ni kaje wa ya kaddara shi ma yace kaga ba a yake ni ke hab kaddara annani cewa ni ana allazi ni ne wannan da karza har ya bayyana min al-ula daga mazajin farko amruhu wadanda lamarin su kari shara hakika ya shara wa sahibul faizati kuma ma'abocin faida akhiru zamani da karshen zamani wa faiqir rijali wanda idan ce mazaje shi ilmi alquran a cikin sanin alquran da ba su fassara bil fayd wa afarada ni Allah ya kadaita ni cikin waliyyi fi 30 ina da shekara 30 fi 30 sana kaga shi yana shekara 30 shi kuma ya ce wa qattam wa fati inda mahadi wa qad anad jami rijal al gaibi ta ta qazai shi sai da shekara 30 Allah ya kadaita shi kuma ya ce tun ina ganin goyo ni ne shugaban waliyyi wa aykadal qulubi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya farkar da zukata da albarkata minas sina daga magagin bacci har zuwa karshen baitukan to bayan shi ma akwai shi babban shehin nan shi shehin shi Ibrahim bin Lema babban wali ne radiyallahu ta'ala sayyidi alhaji Abdullahi bin alhaj shi ma mutum Murtaniya ne shi ma yayi da awa faila abin da yace shi ya ce an masa katafin faila an nuna masa cewa faila ta shi ce sai i dinga neman faila har dai abin da ya mai zama ya mai nisa sai ya fara neman ta cikin almajirai shi har ya dinga kaddamar da mutane ya dinga kaddamar wa sai yana kwadayin ya kaddamar da sahibul faila cikin almajirai shi dan ya ga suna da haske ina ta kaddamarwa wata kila dai koda dai bai zama sai mun fadi ta sai mun fadi shi ai ni almajirin Abdullahi bin Hajji to kuma ifa Allah ya mai haka har mai zama yana ta yawo kasashe haka yayi rubuce akan wannan kuma yana ya taba ga shi Ibrahim shi da shehu bayan faida ta bayyana dan akwai abin da ya faru lokacin da ya da awa faida yana da har sai da aka bayyana masa cewa ba shi bane aka tabbatar masa cewa ba shi bane abin da ya faru kuwa ya fito yayi ta kokari yana neman faila sai jihadi yana ga mai kishi masa lasta anta sahibu hadal maqali walakin sahibu al'ana mawjudin fi istingala kai din nan ba kai bane ma abocin faila ba ba kai bane mai makamin nan na faida me ita ya bayyana yanzu haka ba yana nan a kasar Senegal to da yaji wannan sai kawai nan nabi kafa wando sai ya hau doki
ya hau doki ya fara nema ya shigo zinagan gidajen mazajen nan idin ga nema Allah bai hada shi da kuma Allah bai sa ya fahimci shi gidan shi Abdullahi har ya gaji dare kamar zai koma gida sai ya shiga masallaci ya shiga masallaci ya ta auradi ya ta salati ga Annabi ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah shikenan daga nan sai ya hati sulufin karshe na dare sai ya hati yana masa magana a duk gidan shi irfa basalaka daga idan ka gani sai daga ido zuwa sama sai ya tafi sai me ka gani fa ma zara aita me ka gani sai ce ra'aitu nuran sa'i anna ga wani irin haske mai mabayyani tun daga sama gaila sai ya tafi ya ce dashi to ittabi hadha an-nur fa haythu nazala hunaka daruhu bi shi duk inda ya tsaya nan yake to haka ya dawo ito har ya zo gidan shi Ibrahim jannat tare da ya zo su bai ba ta riga ta yi ba ita dai hakuri dai har shi Abdullahi ya mutu lokacin da ta gare ke ta Allah na mutu ya tarbe suka ga yasa ya ce wallahi tallahi kaji ga abin da yake ta wadan yin ne kaza shi kai hakuri ka bari ai sallah suka ji aka yi sallah bayan yin da sallah a karya shi shi ba hankalin sa ta shi shi ba sai ya ga me wannan shi Abdullahi ya ce to me kake ne yace ai ni an